أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، طيب إن شاء الله يومنا رانا الخميس وتؤكو قوتنا جماد الآخرة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقمت كزوى مدينة dubu da 143 wanda ya daidai da 6 ga wata na farko miladiya ta 2022. Ci gaba da karatun mu na Umdatul Ahkam, wanda wannan shine karatun mu na 16 a cikin wannan littafi. Kuma wancan satin mun tsaya karshen inda malam ya kawo mana hadisi cikin babu istiqbalul qibla, baban da yake kawo mana hadisan da suka zo daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan hukuncin fuskanta al-qibla, wato ga wanda zai yi sallah. Wanda mun gani cewa idan mutum zai yi sallah farilla ko nafila, abin da yake shine ka fuskanci al-qibla. Al-qibla mu musulmi kuma ita ce Makka. Kinan zaka fuskanci wannan Ka'aba kai sallah a duk inda kake zaka fuskanta. In kana cikin masallacin Ka'aba ne kai ka fuskanci kenan daki. Kamar mu nan da muke wannan kasa, kenan zamu fuskanci gabas. Kuma malamai suka ce ba dole ba sai ka tashi kai tahdidin ina ne setin Ka'aba yake, saboda abu ne wanda mutum ba zai iya ba. Kenan abin da zaka yi shine ka fuskanci inda take. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara, ay shatara al-masjidil haram. Kenan mun gani kuma yanda wanda idan mutum a saman mambulaguro yake, nafila ta kama shi, zai iya yin nafila a saman abin hawan shi. Yana da hala guda biyu. Hala ta farko shine ya fuskanci al-qibla yayin kabbara, sai ya dawo kuma ya ci gaba duk inda ya fuskanta. Misali kai ne kana tahiya, misali mu ce zaka tahi niyami daga nan yamma kake, to kana so kai nafila a cikin mota, kuma mota ba al-qibla ba take kallo, to kana da hala guda biyu. Kana iya ka juya ka fuskanci al-qibla kai kabbara, yaso ka daidaita zaman ka yanda zaman ka yake a cikin mota. In baka iya tashi wai ka fuskanci inda zaka kalla kai sallah. Ko kuma hala ta biyu, kawai kana fuskanci inda kake kai kabbara kai da niyya kawai nafila kake. Wanda ya tabbata hadisai da muka gani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a saman idan yana bulaguro, wato in yayi kabbara sai duk inda abin hawan shi ya fuskanta yana sallar shi. Wanda kuma mun gani a cikin yaki idan ya kai yaki, gwagwarmaya ta kai gwagwarmaya, babu wani sai mutum ya tsaya ma ya fuskanci al-qibla. Kenan wannan uzuri ne wanda yake kamawa idan ya zamanto ya kama, to ba sharadi bane ya ga fuskanci al-qibla. Amma matukar babu wannan uzurin, to wajibi ne mutum ya fuskanci al-qibla ya yi sallah. Idan baka kalli ba al-qibla kai sallah, ka sani sarai, to sallar ka bata yi ba. Haka kuma mun gani cewa idan ya zamanto kai ne kuna bulaguro da wani, kuka zo cikin daji kamar yadda hadisi na karshe a cikin baba, kuka zo sai wani ya ce nan ce al-qibla, kai kuma kace nan ce, to abin da yake akan ku, kowa ya kalli inda yake tunanin nan ce al-qibla, sai ya yi sallah. Shi ya juya nan yayi, kai ma ka juya nan, da sai ya yi ku tambaya ina ne al-qibla, dan ku ci gaba da sallah. Kenan in kun tambaya inda aka gwada muku al-qibla nan ce, kenan sai ku fuskanci nan, wato ku ci gaba da sallolin ku waccan sallah da kuka yi ta yi. Kamar yadda Jabir yake cewa sun kasance tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wani huta da suka yi, sai zamanto sun kasa fuskantar, sun rasa ina ce al-qibla. Sai kowa ya ce, wani ya ce nan ce al-qibla, wani ya ce nan ce, wani ya ce nan ce. Daga ƙarshe dai sai suka yi sallah kowa inda ya fuskanta. Sannan kuma ya zamanto sai suka ce su yi alama wadda da sai za su gani shin ina ce al-qibla. Da aka wayi gari sai ya zamanto dukkansu sun yi sallah ba al-qibla ba. Suka zo suka gaima Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ba su sake sallah. Ina wannan ya nuna idan matukar kai kokarin ka nema ina ce al-qibla, wato ka dace to fa biha wa ni'ma, idan baka dace ba kuma a yaqinin ka nan ce a alqibla kai sallah, to shi ma dai sallar ka tayi. Wallahu ta'ala a'lam. Kenan yau insha Allah zamu tashi wato babu na sabon babu wanda malam ya kawo mana yace babu sufu, wato babu wanda zai yi mana magana akan sahu. Wanda mun sani idan za a yi sallah abu na farko idan an yi kiran sallah ta da iqama shine za a yi sahu, mutane su jiru. Wanda idan aka ce as-sufuf jam'i ne na saf, an ce sufuf jam'i ne da yawa kenan, sahu 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 kenan, mufrad din shi shine saf, wato shine saf kenan, sahu guda kenan. Wannan shine baban da zai zamanto mun yi magana, shine tsayuwa da mutane za su yi wanda za su yi sallah a tsayuwa wadda take a daidai su daidaita. Zan mu gani a cikin wannan baban yaya ne ake yin sahu, wanda kuma yana daga cikin hasa'is, yana daga cikin wasu abubuwa wanda wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato suka ke banta da ita. Zan mu gani yaya ne za a yi sahu, irin yanda muke yi ne ko kuma wani iri ne, wanda da yawa yanzu idan ka duba masallatayya, a cikin masallatayya 100 a gabaki daya masallataya 100 da kin zaka samu masallaci daya wanda zaka gani sahun su saki gabaki daya, hatta da na ahli sunna da wanda ba ahli sunna, wanda akwai matsala wajen daidaita sahu. Wannan abu ne wanda yake ma'lum, wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan a daidaita sahu in za a yi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Jabir bin Samura yake cewa ala tasifuna kama tasiful malaika inda rabbiha, shin bazan ku gyara sahun ku ba ku daidaita sahu kamar yanda mala'iku suke sahu a wajen ubangijinsu. Aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam to yaya mala'iku suke sahu, suke ce suna daidaituwa al-awwal fal-awwal, su daidaitu su cika, wani yana bin wani, idan wannan ya cika sannan wasu su zo, kamar yanda zan magani duka yanda malam ya kawo mana. Malam yace hadisi na farko da ya kawo yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. wannan hadisi malam da ya kawo mana hadisin Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa sawu sufufakum, wato ku dire da sawu, ku gyara sawunku. fa inna taswiyata as-sufufi min tamami as-salah, saboda daidaita sahun wannan, a cika sahu a daidaita, yana daga cikin cika sallah. Wannan shine lafazin hadisin da malam ya kawo. Malam ya fara da wannan hadisin na Anas kuma da faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sawu sufufakum, umarni ne yayi, wanda mun sani umarni idan ya zamanto ya zo a cikin shari'a yana me yake nuna mana, yana nuna mana wajibi, abu wajibi ne duk a shari'a, sawa'un a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a aya ta zo, umarni ya zo yana nihin wannan abun wajibi ne. Shine Annabi ya ce sawu sufufakum, wato ku daidaita sawunku, ku sanya sawunku ya zamanto ya cika ya daidaita, kun daidaita da junanku, wani bai huce ba, wani bai yi ba gaba. Sai ya ce fa inna taswiyata as-sufufi, saboda daidaita wannan sawun min tamami as-salati, yana daga cikin wato cika sallah, yana daga cikin cika sallah. A wani hadisi na Anas wanda yake cikin Sahih Bukhari yake bada labari, yake cewa wa kana ahaduna yalziqu mankibaihi bi mankibi sahibihi, wato ɗayan ya kasance yalziqu, idan aka ce yalziqu yana daga cikin wannan fi'il zalaqa ko al-izlaq, wato yana gama kamar mu ce yana kolan jikin shi, mankibin shi, ka hwadan shi da ka hwadan dan uwan shi. Sai ya ce wa qadamaihi bi qadami sahibi, wato da diddigen shi kuma da diddigen dan uwan shi. Kenan wannan yake nuna mana sahu ba irin wannan sahu da muke yi ba, kowa ya zo ya gama waccan ya gama wannan, shi yasa sai ka gani kawai kowa ya yi haka, an gama ya tsotsi, to ba da ya tsotsi ba ake sahu. Sahu abinda ake yin sahu shine ku gama ka hwadu, ku gama diddige, ku gama diddige, wanda shine da yawa zaka gani wannan abu ne wanda gabaki daya zaka gani kawai sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya zamanto ya mishi rahama, wanda mutane sun kasu kamar kaso uku, wasu busu gyara sahu, sai ka gani tsawon da suke yi bi suke yi kawo ya tsannan suke gama ta gaba kowa ya baude wani idan suka zo sai ya zamanto sun gama yatsa sun dan yi kokarin amma su daidai suna so su daidaita yatsa tsan na gaba shi suke so su daidaita wasu kuma idan suka zo su kwata kwata sun yi guluwi yatsa tsan suke so su daidaita kuma suna so su gama wato da idan sauyin mutum shi yasa zaka gani kana sahu da mutum sai ya zamanto mutum kaga kafon shi ya mata haka ko aikatari ka dan gusa kaga ya ƙara mata haka sai ka gani shi yayi wani bankarkar haka idan ana sallah kenan wannan su kuma kamar ya zamanto sun dan yin zurfafa ne suna so su tabbaka sunna su daidaita su cika sahu amma sun dan zurfafa akan wannan inda suke so su ya ne ne mutum zai daidaita sahun shi idan ya zamanto ka gama ka fadaka da ka fadar dan uwanka ka gama diddigen ka da diddigen shi to zai zamanto sahun ya ci wanda haka ne sahun da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya zamanto ka tashi ku gama diddige shi ma ya gama idan ya zamanto an gama wannan ka hudu sun gamu sai ka gani sak sahu ya tafi daidai amma tanke ya zamanto wani ya gama ka hudun wani ya je ya gama yatsa wani ya sai ka gani sahun ya lalace wanda zan mu gani irin tsoratarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi akan rishin cika sahu zan mu ga hadisi ana zan mu gani irin me yake sabbaba mana wato rishin cika sahu kenan wannan hadisin mallan ya kawo shi dan ya nuna mana wato yana daga cikin cika sallah sababin cika sallah sallar ka ta samu cikuwa wato shine ku daidaita sahu kenan shine yake sawu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna taswiyata sufufi min tamamis sala wato saboda cika sahu wato daidaita sahu yana daga cikin cika sallah kenan wannan shine hadisin da mallan ya kawo mana malamai sun yi sabanin akan shin cewa shi sahun cika sahu wajibi ne ko kuma wato sunna ne mustahabi ne mafi yawa jamhurin malamai sun tsaye sun kan cewa ba wajibi bane ba amma magana wadda ta yi inganci kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tayi akan shi shine cika sahu wajibi ne a cika sahu zan mu gani hadisi suke cewa malamai suka ce wa'idi na wata azaba ko kuma wani wa'idi bai zawwa sai akan abin da aka bari na wajibi misali kai ne azaba ko kuma wani azabtarwa ba ta zo ba a cikin shari'ar musulunci in ba a barin abin da yake wajibi ka bari idan ka bari abu wanda yake na sunna ne misali ba za a zamanto ba amma azaba amma abin da yake wajibi an umurce ka kayi shi idan ka bar shi to shine zaka gani dalili ya zo akan cewa duk wanda ya bar kaza to yana da azaba kaza ko kuma yana da wa'idi kaza kenan zan mu gani kamar akan hadisi malamai dai sun tayi kan cewa wato cika sahu wajibi ne kuma hujjar su tana da wato karihi kenan shine yace kuma yana daga cikin shine wato cika sallah wanda zan mu gani sauran hadisai kamar yanda mallan ya kawo mana wato a cikin nan a takaice dai wannan hadisi mallan ya kawo shi a farko dan ya nuna mana wato wajibi ne mutum ya daidaita sahun shi kuma ya kawo shi a cikin wannan babe na wato as-sufuf sai mallan ya ci gaba da cewa hadisi na gaba yake cewa wa annu umar bin bashir radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu لتصون صفوفكم او لا يخلفن الله بين وجوهكم wato wannan hadisi daga Numan bin Bashir yadda Allah ta tabbata a gare shi wanda Numan malamai suka ce yana daga cikin wanda aka fara aiwa bayan hijira a Madina mutanen Madina yana daga cikin wanda aka fara aiwa shi yadda Allah ta tabbata a gare su yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa latusawunna sufufakum nan malamai suka ce ka kaddara rantsuwa ka ce wallahi latusawunna sufufakum annabi yana rantsuwa cewa ko ku cika sahunku aw la yakhlifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya sassaba na ya sassaba wato fuskanku zan mu gani a wata riwaya gaba ya ce baina qulubikum Allah ya sanya sabani wato a cikin huskokinku Allah ya sanya sabani a cikin zukatanku wanda a cikin zukata idan sabani ya shiga dole huska ta canza kenan duka ruwayoyin guda biyu babu ta'arudi a cikin su kenan wannan lam in lam qasam ce kenan lamu ce ta rantsuwa annabi yake rantsuwa cewa wallahi la tusawunna sufufakum ko ku cika sahunku ko kuma Allah ya sanya wato zakatan ku duk su samu sabani ka gani kai da mutum kuna zaune amma kau ka gani kana yin haushi ka rasa menene to yana daga cikin sababi ku cika sahu wanda in ma aksaru haza a wannan zamani zaka ga wani mutum baka mishi ba komi amma haushin ka yake shi to duka la Allah yana daga cikin sababin tun warko ya zama to ku cika sahu a wannan sallah an zo sallah wannan yayi sahuwa ka wannan yayi sahuwa ka an zo sallah shi yasa zaka gani a wasu irin wanda abin da ya shafi cika sahu kuma idan ana magana irin kasashen larabawa sai dai ka ce Allahu musta'an kusan wasu bisu so ba ku hada kafa bisu so ma ku hada kafa ya zaman to kun hada kafa zaka ga mutun ya janye wani yana ba da kissa shi wani malami dan bai so ya cika sahu ko a ce wani dai bai so ya cika sahu ko wani ya zo kusan shi da da ya sai tafi in ya tafi masallaci da shi sai wani ya dan haura rabin tafin nashi sai ya dauki tafin ya raba shi biyu a sai daidai inda zai tsaya akwai wani abokin mota ne yake ba mu labarin wani shi kuma an zo ana sahu shi gudan yana so dole ya an jara sahu saboda ya karanta sunna ya san cika sahu yana daga cikin cika sallah idan ya matso sai ya matse shi idan ya matso sai ya matsa yana gama kaushi yana matsawa yana gama kaushi yana matsawa daga ƙarshe kawai da ya din matse shi haka shi ma kuma ya kiya kawai an gama sahu shi kuma yana janya daga ƙarshe sai ya dage kawo guda yake sallah da kawa daya kawai daga an taso ya daye kawai daya aka yi da sallah ya zaburo wancan da wannan din ne zaka ringa wanzu shi ma wasu suka zaburo shi kai haka zaka ringa sallah da kawa daya kamar agwagwa agwagwa ce take daye kawa daya to kun gani duka wannan yana daga cikin rishin abin da ya shafi karanta sunna da wasu abubuwa haka na jahilci da ya shiga cikin al'umma wato cika sahu ana so a cika sahu ku daidaita kafadunku ku daidaita idan sahun ku ya gamu wanda shine sahu zai daidaita ya zaman to saka an daidaita kaho wani tafi ta wani sahu bai yi wa a ce idan ka ce zakka gama ya tsotsi to bai yi wa su daidaita amma idan ka gama diddigen ka da diddigen shi dole kafadunku za su gamu sai ya zaman to komi ya gamu sahu ya yi saka kamar yadda mala'iku suke sahu a wajen Ubangiji kenan shine yace aula yaqifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sabani a cikin zakatanku ka gani kawai kuna kyashin juna ga baki ɗayan wanda wannan kuma yake nuna kinan kaga azaba ce wa'idi ne za a sa tsakankanin ku shi yasa malamai suka ce wajibi ne a cika sahu a cikin sallah wajibi ne ya zaman to an daidaita sahu a cikin sallah malamai suka ce to shin daidaita sahu mas'uliyya ce ta liman kaɗai ko kuma hadda ba mu ga baki ɗaya abu na farko shine wato mas'uliyya ta liman limami shine zai daidaita sahu kamar yadda hadisi zai zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam wato ruwaya ta gaba cikin karkashin wannan hadisin kenan liman shi zai juro ya ce ma jama'a su daidaita sahun su ya duba ya gani kowa ya daidaita sahu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci har shiga cikin sahu yake a tada sallah gashi nan ya shiga cikin sahu yana duddubawa wato shin kowa ya daidaita sahun shi kamar yadda wannan ruwaya zan karanta maka ne shine malam yake cewa wali muslim ruwaya daga muslim karkashin hadisin nu'man ibn bashir kenan yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusawwi sufufana wato annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wato yana daidaita sahun yana daidaitawa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai shigo gaba ki daidaita sahun da sahabbai suka yi ya daidaita hatta ka annama yusawwi biha alqida wato annabi sallallahu alaihi wa sallama kai ka ce yake cewa kai ka ce yana daidaita ne wato alqida shine wato flesh kibiya karan kibiya ya kake gani karan kibiya idan aka daidaita su sak suke jera suke kenan shine yace kamar annabi sallallahu kamar an daidaita karan kibiya yanda sahabbai suke tsaya sak an daidaita su hatta idza ra'a an qad aqalna anhu yake cewa har sai da ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallama ya san cewa ai mun gane mun san muna daidaita sahu mun fahimta sosai yake sai yace summa kharaja yawman sai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya huto faqama da ya huto aka tada ikama hatta idza kada an yukabbir har sai da ya shigo wato zai yi kabbara fara'a rajulan badiyan sadruhu sai ga wani mutum a cikin sa guya turu ya turo kirje shi faqala sai yace ibadallah ya ku bayin Allah la tusawwunna sufufakum aw la yakhlifanna Allahu bayna wujuhikum ko ku cika sahunku ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya dissabani a cikin wato fuskokin ku gabaki daya kenan wannan wancan ruwaya ce sai dai dan ya gamo mana ita da kissa yanda wato ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam hasidi ya shigo gaba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin sallah Allah subhanahu wata'ala yana gwada mishi bayan shi yana ganin bayan shi a lokacin da yake sallah tunda ya shiga zai kabbara ya gani wani ya turo kirje shi wanda kuma wannan malamai suka ce ya takaita ne akan abin da ya shahi wato cikin sallah in ba cikin sallah bane annabi sallallahu alaihi wasallam bai ganin baya amma cikin sallah wannan khususiya ce yana ganin wato bayan shi sai da ya gyara su ya daidaita su sun zamanto sun fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su sun fahimta wata nan da ya shiga kawai sai ga wani ya turo kirje shi sai yace ibadallah ya ku bayin Allah la tusawwunna sufufakum ko ku cika sahunku ku gyara sahunku ku daidaita sahunku aw la yakhlifanna Allahu bayna wujuhikum ko kuma Allah subhanahu wataala wato ya sanya sabani duka a cikin zukatanku a cikin huskokin ku gabaki daya kenan wannan ruwaya yake nuna mana kenan yana da muhimmanci a daidaita sahu wanda Umar a lokacin shi Umar bin Khattab ya da Allah ta tabbata a gare shi a lokacin shi har wata sanda ya samu daga ya shigo za a yi sallah sai ya shigo sahu idan ya ga ka duba da yawa kawai ya rabu daidaita tun zamanin annabi ana koyi sahu a zo zamanin Abubakar a zo zamanin Umar kai baka fahimta ba Umar shi sanda ya dauka saboda ya kamata ya zamanto mutum wato ya fahimta kenan ya zamanto daidaita sahu wato yana daga cikin wato cika sallah kenan shine ya kawo dole ne ibadallah la tusawwunna sufufakum dole ne ku cika sahunku ko kuma aw la yakhlifanna Allahu bayna wujuhikum ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sabani wato a cikin wato fuskokin ku muka ce akwai tar waya wanda tazo baina qulubikum wanda duka dai ma'anai wato guda ce kenan dai ala kulli hal cikin wannan hadisin zan mu gani mas'uliyya ta farko wanda zai dauki responsibility ta farko shine liman ya dauki responsibility ta zamantowa an daidaita sahu ya zamanto kowa ya daidaita sahun shi tukun yayi kabbara sannan kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani daidaita sahu wajibi ne zamanto an cika sahun gaba ne ya cika al awwal fal awwal idan ya cika ne zo ya zamanto a fara da na biyu shi ma ya cika ha aje kinan kamar yadda zan magani a cikin wasu hadisai irin yanda falalar sahun farko yake da kuma sauran wato wanne ne mafi alkhairi wanne ne kuma mafi sharri kinan dai wannan malam ya kawo shi ne kuma dan ya nuna mana cewa liman idan ya zamanto zai yi kabbara abinda zai ce shine ya ce ma mutane su gyara sahunsu ya juyo ya ce ma kowa ya gyara sahun karin ka ce sawu sufufakum ko kuma istaqimu wa'tarilu ko kuma tarasu wasuddu al-khalal wasuddu al-furaj adili da dukkan arhi wasu hanyoyi saboda idan kuka bar wannan hanyoyin furaj shedani yana zuwa siffa wani dan timkiya ringa bi tsakankanin ku kaga shi kuma zai ringa sa muku sabani a cikin sallah ku da zaman to wata ruwaya ta tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana sallah ina ji annabi ne yake sallah ko sai zaman to ko ya samu sahau da ya juye ce musu ringa gyara sahun su saboda gyara sahun nan shi zai taimaka ma hatta da limani wato ya samu nutsuwa a cikin sallar shi saboda gyara sahu yana da muhimmanci wato a cikin sallah dai sannan kuma yana daga cikin abubuwa wanda dai bisu da inganci daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan an juyo liman idan ya juyo zai ce ma mutane su daidaita sahu wasu zaka gani akwai wanda sun wasu ruwaya da suka zo ana cewa ka ce ma mutane su yi sallah sa tsoron Allah su yi sallah ko kuma wata inda nasiha to wannan dai duka malamai suka ce bai da wato inganci abu ne wanda yake la'alla ya shiga cikin bid'a wanda in dai kawai abin da zaka juyo ka ga imam mutane shi ne su gyara sahun su su daidaita sahun shi ne tabbata wato daga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina gurguje wannan hadisin sai malam ya kawo mana hadisi na gaba ruwaya daga Anas yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaika دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال أم فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا wannan hadisi shi ma daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annajaddatahu mulaika cewa kakashi mulaika da mulaika kakar Anas ce da wata ruwaya kamar yanda Ibn Hajar ya tayi cewa kakar uwar mahaifiyar shi ce ana ce mata Rumaisa kenan kakashi mulaika tayi kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama li ta'amin sana'atu zuwa ga wani abinci wato na walima da ta gayyace ta ma annabi sallallahu alaihi wasallama abinci ta gayyace shi fa akala minhu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace abincin nan summa qala sannan yace umu fali usalliya alaikum yace ku tashi in yi muku sallah wato su yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ta nafila qala anas sai anas yace fa kuntu ila hasirin lana qad suwadda min tuli ma lubis sai na tashi na je na dauko wani hasir hasir shine tabarma ta kaba wanda ta ce a gida kad su wanda tayi baki ma min tuli malubi saboda yawan zama da ake yi gida yawan zama saboda lubus nan malamai suka ce ana itlaqin shi akan julus wato saboda ana yawan zama har tabarma kaba tayi baki wanda an sani tabarma kaba kaba kowa san tabarma kaba kowa akwai dan gari dai tabar makaba idan ya zamanto an jima za ku ga tasuwa sai Anas ya dauko ta fa nadahtuhu bi ma'in sai ya zamanto ya sa mata ruwa ya danye mata ya kakkade ruwa haka shi Anas kenan duk dan dai ta dan saki ta dan wato daudar ta dan huta fa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hausa man tabar man nan ta kaba wa safaftu ana wal yatim wara'a yace ni da wani marayi sai muka yi sahu a bayan annabi sannan wal ajuzu min wara'ina ita kuma wato kakata shi ta zamanto a bayan su Anas yace fa salla lana raka'ataini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace su wato raka'a guda biyu summan sarafa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayye shi wani muslim wata ruwaya daga muslim yace cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla bihi wato Anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah tare da shi wa bi ummihi da mahaifiyar shi fa aqamani an yamini hi sai ya sanya Anas in wato a damar shi ita kuma matai sai zamanto wa kamal mar'atu khalfana sai zamanto matai ya sanya ta zamanto a baya sai wannan hadisin malam ya kawo shi a cikin babu sufuf abu na farko da wannan hadisin yake nuna mana shine yadda in Anas kaka Anas ta gayyace annabi sallallahu alaihi wasallama wato zuwa ga wani walima wani abinci da ta shirya mishi malamai suka ce kalkashin wannan hadisin idan aka gayyace ka zuwa wani cin abinci walima ko wani abu ba dole ba sai na arme ko wani abu diddai in gayyata ka akai ka je ka ci abinci wani abinci ne aka shirya to ka amsa babu laifi ka tai ka ci sannan kuma karkashin wannan malamai suka ce idan mace ma ta gayyace ka sannan ya zamanto idan ka tai akwai muharramanta ba kai da ita ba za ku kebe saboda musulunci ya hana wato kebewa tsakankanin namiji da mace wato wanda haramun ne ba yi ba ikhtilati biyuwa ya zamanto wanda ba muharramaka ba ka kebe da ita idan ka kebe da wanda ba muharramaka ba zai zamanto na hukun ku shine shedani fitina sai ta faru da mun sani fitina wato ta mata ba kaɗan ba ce mun gani a cikin karatun mu na Riyadus Salihin annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma sahabbai wattaqun nisa kuji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fil nisa saboda farkon fitina ta bani isra'ila ta kasance daga wato mata haka kuma cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa wato ban bar ba wata fitina a bayana wanda zata cutar da mai cutar da mazaje fiye da mata sannan kuma a wani ruwayarwa yake cewa yahi ma fitinar da jar wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa game da mata yace bai gani ba abinda ya zamanto na kaisatu aklin suna da hankalin su rabi ne sannan kuma addinin su rabi ne kuma hankalin su kadan ne sannan ya zamanto suna juya namiji wanda yahi kowa kaifin hankali a cikin ku kamar mata wanda hadari ne abin da ya shafi mata Allah subhanahu wataala ya kare mu fitinar su ba kadan bace ba kenan malamai suka ce idan ya zamanto misali nan Anas ita Mulaika bai ai ba muharrama annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma dake da muharramanta a wuri babu laihi inji malamai suka ce amma tarkin shi shine aula sannan kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani yace fa kumu li usalli lakum atashi ya tashi su yi musu sallah malamai suka ce a cikin wannan hadisin babu laihi misali ayi jam'in nafila ayi jam'in sallan nafila amma da sharadin ba lokaci bane ba aka zo aka aije a ce a lokaci kaza ku zo mu tahi ayi nafila wannan bid'a ne nafilar da ake yin jami'i wanda ake sa mata lokaci ita ce tahajjud qiyamul layl da ake wannan shine kowa ya sani a ramadan qiyamul layl ana tashi a zo ayi jami'i ta amma bacci ita a zo a sa wani lokaci a zo a ce ayi jami'in nafila wannan in dai ba irin haka ba kawai kun zo ku tashi ku yi wato nafila ku yi jami'i wannan malamai suka ce wato babu laifi ne sannan kuma a cikin hadisin zan mu gani abin da dalilin shi malam ya kawo mana wannan hadisin ya kawo shi cikin babu saf ana sai yake cewa fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-hasir annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya shiga ya hau saman tabarmakaban nan shi kuma Anas ana wal yatim wara'ahu sai suka yi sahu wato bayan annabi kenan ya zamanto idan ku uku ne za ku yi sallah ba zai zamanto ba ya zamanto kai kana nan kai ka shiga tsaka dai ya zo dama dai ya zo ya hagu ba haka nan ba za a yi abinda za a yi biyin nan za su dawo baya su yi sahu a baya in ya so kai kana gaban su sai zamanto ka jagorance su an yi sallah kari kuma idan ya zamanto da mace idan ya zamanto da mace zaka jagoranci mace sallah zata zamanto tana bayan ka idan akwai sahu kenan bayan sahun zata yi ta zamanto bayan sahun misali mutun ne da matar shi zasu yi sallah ba zai zamanto ba kace a mata ta ce ayi sahu a sunna ba ta tabbatar da haka nan ba bayan zata koma baya zata koma saboda haka shari'a ta karanta idan ya zamanto ta koma baya kai kana gaba kana jagorancin ta wato ita kuma tana ita kadai a baya kai ma kai kadai amma in namiji ne shi kadai kuma wannan ruwaya dai ta nuna mana cewa ya zamanto kamar yace sallabihi wa bi ummihi fa aqamani an yamini kenan inda namiji ne ku bi ne za ku yi sallah sai ka sanya shi ya zamanto wato damarka ku yi sahu yana damarka idan wani ya zo amma kai kai gaba ko shi yayi baya sai zamanto an yi sallah kenan amma zai zamanto wato a damar ka zai tsaya malamai suka ce idan ya tsaya a hukumin ka yayi da sallar shi a lokacin sallah ta yi sallar shi ta yi amma dai idan ya tsaya a hukumin ka kana iya ka maido shi wato damar ka kamar yanda zan mu gani hadisi ina ji a cikin nan nayi Abdullahi dan Abbas da ya tayi wajen Maimuna kenan yin sahu da mace mace za ta zamanto a can baya idan ya zamanto ku uku ne za ku yi sahu a baya biyu su tsaya baya kai liman kana gaba idan ya zamanto ku biyu ne wato kai da shi ne wato za ku tsaya ya tsaya a damarka kenan wannan shine yanda sunna wato ta karanta kenan shine malam ya kawo mana wato wannan hadisin a cikin wannan hadisin zan mu gani irin yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kowa so yake yace ya gayyaci annabi wato ya bashi abinci ya ci ya gayyaci annabi ina wannan yana daga cikin girmamawa wato ta annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma zan mu gani irin tawadu wato kankantar da kai na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mata ce ta gayyace shi yaje ya ci abinci ya tashi ya tafi wanda zan mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a Madina idan yazo yara ma ya musu sallama wannan yana daga cikin tawadu ana so mutun ya zamanto wato a koda yaushe kada ya zamanto kana da girman kai kada ya zamanto kana da girman kai ya zamanto koda yaushe yaro da babba wato ka ringa mu'amala da kowanne gurgurdan yanda hali ya bada haka kuma kenan zan mu gani a cikin wannan hadisin yanda fa'idar da zamu zamanto dukkan abinci kamar yanda muka ce ba sai abincin armi ba ko abincin wani walima ko da gayyata ka akai zuwa abinci kenan kana iya wato ka tahi amma nan akwai magana malamai suke cewa idan ya zamanto kamar yanzu kai ne ka gayyaci wani shin ka ce mai shi tashi ayi sallah malamai suka ce a'a wannan khas ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma an gayyaci kai liman ne an gayyace ka wani waje ka ce to a tashi a musu sallah to kaga wannan bai zo ba abinda yake annabi ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda abinda yake da nashi na albarka kina amma an kai ne kawai ka ci abinci ka tashi ka tayyaka bai za ta yimtum fantashiru to ka ci abinci ka tashi wato ka tayyaka sai kai musu addu'a amma ba kai musu adda amma idan mutun ya gayyace ka wajen cin abinci walima abinda ake so kai mishi adda kai mishi Allahumma aba minna da take cewa ya Allah subhanahu wataala kamar yanda ya ciye ta ni wato ka ciye ta shi ka kara kuma ya Allah subhanahu wataala ka yalwata mishi arzikin shi ka sa albarka a cikin arzikin shi wanda wannan shine ba kawai kaje ka ci abinci ba kawai ka zashi kai ya zaka sharuwa ga dai ka kai ma mutun adda Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana na'am kamishin nafila kai wani ne ake cewa yayi ya bayo irin limammai ne Allahu a'lam ya inganta ko bai inganta ba labari ne ake bada sadaka ce ake bada ta limam wani ana ba da kadago goma kadago kadago sai wani bawan Allah ya bada shi ka goma sai shi liman yace ku tashi a musu nafila kai a cikin wannan hadisin kuma zan mu gani irin abin da ya shafi yaro ana sai ce wannan yatim wanda malamai suka ce yatim in nan bai balaga ba ma yaro ne kenan babu laifi ko da yaro ne bai balaga ba ya koma baya ka sha su sau misali yara ne suka shigo sai ku zo ku yi jani da su su koma baya su yi sau kai kuma ka shiga gaba ka yi musu wato limanci kenan kuma in mace ce muka ce shine zamanto sau ita tana can baya ba za a gama sau wato da ita ba saboda kamar yanda muka gani na fitintinu na mace haka kuma yana daga ciki ma hadisin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa khairu sufufur rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufun nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha wato fiyayyen safu wanda yake alkhairi na maza shine safun farko safun farko a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutane sun san abin da yake cikin lada na kiran sallah da safun farko sun sannan ba su samu ba na he an yi ƙuri'a da he an yi ƙuri'a misali ka zo safu na farko gashi nan kun zo rigaige kowa yana so ya shiga a ce to shikenan yanzu kowa ya hakuri ayi ƙuri'a ayi ƙuri'a wanda tashi tace ce ya samu wato ya shiga safun na farko saboda irin ladan shi yace kuma sharrin safu shine safun ƙarshe malamai suka ce dan me yasa safun ƙarshe saboda safun ƙarshe shi yake kusa da safun mata kuma safun ƙarshe shine mafi yawa zaka gani wanda zai zo in ba dai ba wani uzuri ba ya kama shi zaka gani tana yawa yana da kasala zawwa sallah yana da kasala ta zawwa sallah zai bari sai an yi raka'a ta kusan ƙarshe wani bari yake ma sai zaman tahiyya ya zo dan ya tashi tashi yayi ta sai wani uku ya yi da sai gani yake kaza da kaza da kaza idan wannan shine mafi sharrin sahu na ƙarshe idan manto kullun kai kana sahun farko inda yana daga cikin sahun farko malamai da suke cewa akwai wasu malamai da suke cewa hadisin karkashin hadisin salatul munfarid khalfas saf la yajuz la bi halatta ban mutun shi kai ya zo bayan sahu misali sahun farko ya cika ka zo kai kadai ka tsaya kai kabbara malamai suka ce sallakan kai bata yi ba hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai malamai fa suka ce yaya suka ce sai dai ka janyo wani daga sahun farko amma Salih Usaimin ya ce musu wannan bai dace ba saboda ni yana da mafasid yanzu shi wannan wanda zaka janyo wato daga sahun farko ka gani na farko ka mishi wani tasarrufi wanda ba da yardar shi ba shi yayi zo da wuri ya shigo masallaci kai dan ka zo a tafiri kai da tarka janyo shi kaga ai bai dace ba suka ce bai yi wa kenan kaga ba da izinin shi ba zaka janyo shi sannan abu na biyu suka ce kuma ka huddo shi da wuri wanda yake mai falala wanda yake falala da zuwan wanda wato falala shi bata kai bata sahun farko ka gani sannan na uku suka ce an shawwa shi sallah wani ne ka janyo shi kiya an sa ta shuwishi a cikin sallah yanan bai halatta ba ka janyo mutane wasu malamai sun ta yakan cewa idan ya zamanto ka zo ka janyo guda daga cikin sahun wato kai amma dai mafi magana wanda malamai suka ta yi mafi rijaya shine wato sallah koda kai kadai ne in dai da uzuri ne ka zo kana jiran jama'a ne kayan su zo kana iya ka kabarta kuma sallar ka ta yi kenan haka nan malamai suka ta yi amma akwai hadisi wanda yace salatul munfarid khalf as-saf wato la yajuzu salatul munfarid khalf as-saf kamar yanda ya auka maka sallallahu alaihi wasallam amma dai a takaice dai ya zamanto malamai suka ce ta yi sallaka wato ta yi ya zamanto kuma sahun wasu sun zo sun shiga khalas sai ya zamanto wato an samu wato ladan sallah kenan ala kulli hal wannan hadisin ya kawo mana fawaid da yawa kamar yanda muka gani hadisi na gaba malamai yake cewa عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه وانا حديثي دقى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يرضى الله تتبتع أغريشي كتوى بت عند خالتي ميمونة يا أخوانا وتؤجدا خالشي متتي خالة ita ce wato yan mahaifiya ko kuma kanwan mahaifiya wato kenan ga mattantinka ita ce da wasu mai ake cinta innana ko innanina kenan innanina in ta wajen mahaifiya ce in na wajen uba ne fa gogo ba ka tsawa ne gogore taiba ala kulli hal ta wajen bangaren mahaifiya da bangaren mahaifiya ya je ya kwana a gidanta ya kwana sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi cikin dare saboda yayi sallah saboda mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama yana tashi yana kiyamul layli inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsayil layli wa nisfahu wa sulsahu wa ta'ifatan min alladhina ma'a wato ya tashi dan yayi sallah ta nafila bai gai ba wani lokaci cikin dare dai ya tashi fa kuntu sai ni ma na tashi na yi arwalla fa kuntu an yasarihi sai na je hagu min shi na tsaya sai annabi yace fa qamani fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yamini sai ya kama shi da kanshi haka ya janyo shi ya tsedo shi wato bangaren dama kenan wannan hadisin yana nuna mana idan mutum ya zamanto ya zo zai yi sallah da wani za a yi jami'i ina zai tsaya shine zai tsaya dama shi idan ya tsaya a hagu ya tsaya a hagu mai ka kana iya ka maido shi wato dama kuma sallah bata lalace ba sallah shi bata lalace ba inda nan annabi sallallahu alaihi wasallama kawai maido shi yayi kuma aka ci gaba da sallah kenan sallah shi tana nan sannan kuma cikin hadisin nan zan mu gani halaccin mutun ya kwana wato gidan muharramashi dan muharramaka ce wato kana iya ka je ka kwana amma ya zamanto da baka cutar da shi mijin naka kada ka je dakin su guda kuma ka ce zaka kwana a can nan ka gani wato bai yi ba kenan ya zamanto babu cutarwa saboda addinin musulunci la darra wala dirara haka kuma daga ciki akwai kyakkyawan hali na annabi sallallahu alaihi wasallama wato a cikin wannan hadisin kuma haka yake nuna mana abin da ya shafi mashru'iyya ta wato salatul layli wato sallar dare kenan wannan duka a cikin hadisin zan mu gani haka kuma mutum idan ya zo sallah zai idan wani ya zo zaka jagoranci wani zaka tsaya bangaren hagu bangaren dama shi ba bangaren wato hagun ba kenan nan malin ya kawo mana wato karshen babin wannan babi na as-sufuf kenan abin da yake a cikin sufuf mun gani yanda ake daidaita sahu daidaita sahu shine za a gama diddige za a gama diddige da kafadu ba ya tsotsi ba diddige da ka hudu za a gama a yi tsi kenan ba ya tsotsi ba sannan kuma mun gani idan ya zamanto kai da wani ne za ku yi sallah zai tsaya a damarka haka kuma idan ya zamanto wato kai da mutum biyu ne kenan za su yi sahu wato a bayan ka idan suka wuce biyu su ma sahu za su yi tai har a cika har a je karshe idan ya zamanto kuma kai da mace ne za ku yi sallah kai ne liman za ta tsaya a bayan ka ba sahu ba za ku yi da ita bayan ka za ta tsaya idan ya zamanto kuma da wasu ne kai da wasu kuma da mace sai ya zamanto kenan su sun tsaya a bayan ka ita kuma ta tsaya a bayan su ta je can bayan su ta tsaya in kuma kai da wani ne kuma da ita kenan shi ya tsaya ina a damarka ita kuma ta tsaya a bayan ku kenan haka ne wato daidaita wato sahu yanda za a yi sannan kuma muka ce yanda ake daidaita sahu a daidaita irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake irin yanda mala'iku suke sahu wato a wajen Allah subhanahu wataala hai babi na gaba mana yake cewa babul imam babi akan abin da ya shahi wato limanci al-imama da malamai suna kawo shi a cikin salatul jama'a wannan baban sannan kuma limanci abu ne wanda yake mas'uliya mutum a karan kan shi da kuma wani na'am limanci abu ne wanda yake kanka da kuma kan jama'a saboda ya zamanto shi liman sai an zabi liman ake sa ba kowane liman ba ake sa ba liman hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku sanya wanda yake ku karatu ya zamanto liman a wata ruwaya afqahukum wanda yake ku sani akan abin da ya shafi addini saboda sallah ibada ce ba za a saba wani jahili ya jagoranci mutane a cikin sallah sai dai mai ilimi saboda la'alla wata mantuwa ta same shi cikin sallah ko wani kuskure kenan ya zamanto shi ya karantu ya san yanda zai yi ya gyara ko kuma in an mishi tambihi daga baya an mishi tasbihi zai iya ganewa cewa ya yi kuskure kenan ya daidaita sallah ba ka ai ba wanda ana mishi ake cewa ƴan uwa ana ta mishi tasbihi ko kuma ya ne ne yace dama yadda yace ka a sa shi ko ya ne ne to kun ga wannan ne ina daga cikin kissa wasu suke bada wai limami ne limami ne aka sa shi limanci yana sallah sai arwallar shi ta kare to yana limanci idan arwallar ta kare idan ka karanta ka san yanda zaka to kawai shi ya ci gaba da sallah sai da ya ida ya an salamci sai juye ce ma jama'a to ku dakata ina sallah arwallar ta kare ku dakata ije in yi arwallar in dawo mu sake wada to ka gani wannan ai shi sai a ce jahilun murakkabun ne ba duk da wasu malamai suna ganin cewa ana iya mishi uzuri amma dai wannan bai kamata ba ma a ce an sa shi limanci wai shi wai a bayan shi babu wani wanda zai yi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa liyalini ulul alhami minkum wan nuha au kama qala sallallahu alaihi wasallam wato bayan shi su zamanto ma'abota hankali ma'abota sani su ne a bayan Annabi kada ya zamanto shi yasa da yawa zaka gani an zo sallah ka gani wata ran a ce ma wani yaro yana nan ko kuma wani wanda bai dace ba a ce mishi mai dawo daga nan saboda ba a san ba me zai faru da liman a cikin sallah kada ya zamanto a janyo wani yace ba ni kadai ba nace a ne ka gane ba kinan ka gani dole ya zamanto wato an sa wanda suke bayan liman wanda ma'abota sani ne wanda idan liman yayi kuskure za su jeita mishi saboda dan adam ne yana kuskure idan ya zamanto wani abu ya faru za a ci gaba da sallah wanda shi wannan ko kuma a ce yayi irin Annabi sallallahu alaihi wasallama wato wata rana ya zo har sai da ya shigo sahu zai kabbara sai yace ma sahabbai makanaku kowa ya tsaya sai shi ya shiga gidaye dawo da yahudu aka gani da albin ruwa jikin shi tukun aka ci gaba da sallah to wannan ayi Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma da Allah ta faru da kai a irin wurare wanda kamar an hassa shi sai wani zai yi wato sai wani zai yi limanci amma kamar irin masallatai ne wanda a masallacin akwai liman 1 2 3 wanda kuma kullun da su ake sallah kai misali ka zo zaka jagoranci sallah sallar ka manta ba kai ba arwallah ko kuma arwallah ka a lokacin ta kare kenan kawai ka kaddamar da wani ya shiga amma manyan masallatai ne kamar harami wanda a harami wata rana Huzaifi zai ja sallah shi ma sai da aka yi tare kama an yi komi kawai yace intaziru yayi dawo ya shiga dake kuma masallaci harama ko bangaren wannan ne da Allah wallahi tayyi wallahu ta'ala alam tukun ya dawo kuma aka kabar sallah aka kenan ba yan tashi bayan an sake tare kama ba wanda bata hucewa kenan dai ala kulli hal wannan babu ne ifa na imama zan mu gani irin abin da malam ya kawo da kuma irin abin da ya kamata ka ringa koyi da liman ya zaman to koyi da liman wato a cikin sallarka kenan insha Allah nan zan mu dakata da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu dada na'am
wato da sana bayana akan idan sun kasance suna ifar kuma lokacin sallah yayi kuma dukkan su mata ne shin za su yi jami'i kamar yadda maza suke yi kuma yayin sallar ta su ta kasance ya ne liman din su ta kasance ina zan ta tsaya a wurin jami'in nasu
na'am to ya tabbata Aisha da Allah ta tabbata a gare ta ta kasance danna wata take tambaya cewa idan ya zamanto suna equal sannan kuma mata ne su dukan su mata ne shin ta iya mace ta iya shiga ta limance su ko ko ya zasu yi sallar su to mace tana iya ta limance su saboda ya tabbata a sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Aisha ko Ummu Salama cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ta jagoranci mata wato suka yi sallah suna tun sana iya ta yi sallah mace inda ba ta jagoranci ba ta yi jani maza ba biwa a ce mace ce za ta jagoranci maza a yi sallah amma in mata ne babu laifi malamai suka ce ya tabbata sunna wato tana iya ta shiga gaba su zamanto wato sun yi bibayan ta kamar ita ce liman din su sannan kuma ta yi magana game da inda za ta tsaya wallahu ta'ala alam babu in ban san ba wani dalili da yazo cewa za ta tsaya wani waje sabani khas amma dai inda za ta tsaya shine inda limami wato zai tsaya in za a yi sallah idan zaka shiga gaba zaman to sahu ya biyo baya idan ta shiga gaba sahu ya biyo baya yanda ake yin sallah kuma za ta yi sallar mace da sallar namiji duka da yini duka ayi kama ta kabarta kuma a ci gaba da sallah wallahu ta'ala a'la wa a'la insha Allah nan zan matsaya kenan sai sati mai zawa da fatan abin da muka yi na to la'alla ya zamanto katari saboda mafi yawa mata zaka gani ba kasowa ake samu kullun suna waje guda idan ya zamanto suna waje guda babu laifi wato wata in za a yi sallah ta jagorance su wannan duka babu laifi a kai shi sunna ta tabbatar akan mace za ta iya limanci insha Allah wallahu ta'ala ala alam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk